gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a biyo African mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da su hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook like a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Mahmud Lalo
tare da ni Daula Salim
To a duk ranar Juma'a Daula shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa da suka shafi al'adu da nishadi wasanni kai hamma da maganar addini kuma a yau ma 26 ga watan Oktoba na shekarar 2018 shirin namu ya samu bakuncin wani shararren mawaki wato idan live muna tuku ba kenan
ka sani yau ranar nishadi ce ko dan haka kuma za mu shakata da wakokin shararren mawakin nan mai suna Adijita sannan kuma za mu gayyato masa shi domin a tattauna akan wakokin sa kuma ku kanku za mu bude muku layin mu domin ku kira ku tambaye shi duk wata tambaya da kuke da shi layin number line mai ita ce alamar tarawa 1202205655
zamani a fakin tafiya kama da yin ban Allah mai makokwaran zinari kai
kamar mai alheri sai ta ga kin maza ni ne na gauri ni na mujin da wa ka ne ke gidan ni
yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na abota wato Facebook inda muka ce ya kuke ganin irin gogayya da wakokin Hausa ke yi da na kudancin Najeriya ga kuma yadda kuka amsa wannan tambaya
to haka ne an samu na farko a yau gashi ya fito daga mai turare Gwadabawa da Maryam Gimbiya Gwadabawan Sakkwaton Najeriya ga yadda suka ansa mana yau da gobe da gaske waƙoƙin Hausa na gugguya da na kudancin Najeriya amma waƙoƙin Hausa sun fi tasiri a zakatan al'umma
to wannan daula ta hadin gwiwa ce amsar inda Umar Abdullahi Gambaki da fatan na fadi sunan daidai jihar Bauchi da Umar Lawan Dan Fulani da Aminu Kano mai da garko suka ce salam yau da gobe eh to a gaskiya waƙoƙin Hausa sun fi waƙoƙin kudancin saurin shiga zakatun jama'a ko ku samu wato wannan lamari abu ne wanda ba sai an fada ba ku tashi lafiya
to mun gode Sai Jafar Yahaya Muhammad Kadasau ni ma Allah sa na faɗa wannan sunan daidai shi ma ce mana yi hakika waƙoƙin Hausa sun fi fice da na kudancin Najeriya
Sai Badamasi dan dumin muge mai shayi da magaran Niger yace salam yau da gobe hakika gogayyar waƙoƙin Hausa da na kudancin Najeriya abin alfahari ne ga malam Bahaushe ku tashi lafiya
To mun gode sai yayi Buhari Yahaya Guru jihar Yobe inda yake cewa hakika waƙoƙin Hausa suna taka muhimmiyar rawa a wannan zamanin musamman waƙoƙin gambara wato hip hop nagode ku tashi lafiya
shi kuwa Sha'ibu Zidan cewa yi ko shakka babu waƙoƙin Hausa sun fi na kudancin Najeriya karbuwa a fadin duniya baki daya ai ba ma wato ba za ma a hada ba
to sai wannan kuma gaskiya daya ce wato su da shi kenan inda yace yau da gobe ai kowanne tsuntsun kukan gidansa ya sani
to shi ko Umar Dello Madibbo Wuro Burji sai yace salam yau da gobe yau dai kun tabo abinda bani da masani akan sa don haka ina muku fatan alheri ku tashi lafiya muna godiya malam Umar Bello Madibbo
to haka ne kam sai Sani Muhammad daga Karmo Abuja inda yake cewa salam yau da gobe gaskiya waƙoƙin Hausa dake gogayya da na kudancin Najeriya to shakka babu waƙoƙin Hausa sun fi tasiri ana waganin
shi kuwa Amadu Abacha mace ne cewa yau da gobe ai waƙoƙin da ake arewacin Najeriya na fina-finan Hausa ne na soyayya kenan a kudancin Najeriya kuma komai da ruwanka ne waƙoƙin su muna godiya malam Amadu Abacha mace ne
to sai Alhaji Kabiru Highlanders inda yace yau da gobe ni dai a gani na yana da kyau masu waƙoƙin mu su ƙara kokari akan wanda suke yi
shi kuwa Baffaji Suleiman na faɗa yace gaskiya waƙoƙin Hausa sun fi yin tasiri a wajen mata da ƴan mata amma matasa kan sun fi son waƙoƙin kudu kamar su Davido don jazi da dai sauransu muna godiya kwarai da gaske da dukkanin sakonnin da ku aika mana da fatan za ku ci gaba da bayyana ra'ayoyinku
to haka ne kan Mahmud To madalla yanzu bari mu ƙara shakatawa da wannan waƙar.
Sanada ke tsire ki da wannan take mata hausiya. Mata hausi o sha mata yi da mata. Mata yi har wanda mama ta zuciya ta. Mata ki dauke ta ke mata zuciya ta. Mata ya ne ka tsirawa. I love you, baby.
I love you, baby. So yeah, I'm more of a dad. What's the movie I can tell? Dubai, I think it's a cool. Kina baywa amana, amana zuchiata. Mama used to tell me, when you find a good girl, don't you ever let it go. No, no, no. Aki danta, sachi karuni anta, ay, bindi anta, nandano na zuchi anta. Wanna show her to the world, tell everyone for love. Our love is set to free, this love will never be hard. Anada wata sunada haske, bindi anta seke, suye moharavada. Kura anada wata sunada haske, bindi anta seke. I love you, baby. Baby, baby. I love you, baby. I love you, baby. Baby, baby. I love you, baby. So you're my lover. Remember how we used to play on that river. On that river. Do you remember how you used to dance when I blew my fuse? When we were coming back from school, we won't forget you. Happy eyes, we don't have to see the only eyes I didn't be on top. Let me know that you see eyes I wanna show her to the world. Tell everyone for love. Our love is set to free. This love will never be hard. Another watch us to ride a husky. Give me a taste, so you're my heart. Cool, I know that what happened to me has been. Give me a taste, so you're my heart. I love you, baby, but only a baby. I love you, baby, so you're my heart. I love you, baby, but only a baby.
Tokara manta ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC kuma ana sauraron shirin yau da gobe haka ne daula shirin matasa to kamar yadda ina san kin ji na dan fara fada tun a farkon shirin ma da fatan Allah ya saka
na'ura ta
malam tangarda mun samu yar matsala ba mu sami shi wannan shahararren mawaki wato Aliji ta ba inda hakan yasa zamu karkata ga kan wata hira da muka yi a makon da ya gabata da watu Ismail na Abba Afakallah wanda shine shugaban hukumar tashi Fidanfinai ta jihar Kano kuma yanzu zamu samu ko wannan hira domin yayi bayani da dama masu muhimmanci daula a makon da ya gabata
kan
fina-finan Hausa wanda na san abu ne wanda jama'a da yawa suka jima suna kallo ga wannan hirar
Ismail Afakallah kake shugabancin hukumar tace fina-finai da dari ta jihar Kano an dade ana cike kuce akan yadda harkokin fina-finai a duniyar Kanewood take tafiya ana zargin masu shiga fina-finai da daraktoci da kuma masu shiga ai amfani da su a fina-finan nan suna yi da harshen Hausa amma har yanzu sun kisa gwadabe da marubuta Hifim din kansa wanda zai dinga tallatawa da kuma nuna tsagwaran yanayin rayuwar Bahaushe da al'adinsa hukumar kuma hususan an kafa ta ne dan ta kula da wannan sha'ani ina gizo yace saka ne ku ne kuka gaza wajen sanya su a gwadaban da ya dace ko kuma a'a su ne ba su jin abubuwan da kuke gaya musu domin har yanzu ana ci gaba da samun korafe-korafen nan da can akan yadda marubuta da daraktoci da masu hilin fina-finai a duniyar Kano gudanar da harkokin su
to alhamdulillah da farko dai lokacin da Allah subhanahu wataala ya shigo da mu cikin wannan nauyi da shi Allah ya dora mana akan yanda zamu tafi da ragamar ita wannan hukuma ta tace fina-finai babu inda za a ce ba za a samu kalubale ba ko kuma ba a samu cece kuce ko kuma dan korafi akai to amma mun yi iya iyawan mu ta yanda zamu ga cewa an kawo gyararraki sannan kuma an kawo ci gaba a ita wannan tafiya kamar yanda kai magana abubuwan da mutane suke korafi yanzu in ka lura in dai a fina-finai ne da ake saka a gari zaka tarar da cewa wato an samu saukin abin ba karami ba ta wajen korafe-korafe domin kafin ka ji mutane sun shiga radio ko sun shiga kafafan wato sadarwa na wato yanar gizo an yi magana akan wani film da aka ce tir ko Allah waje da shi to gaskiya ba dan wai ni nake jagorantar hukumar ba zai zama ni dai zan ce da wahala to amma tunda akwai makafa da dayawa da kuke neman labarai da shauransu za a iya nemowa a ji yanda abin nan yake tafiya saboda lokacin da muka shigo na samu hukumar ta tafi nafinai a matsayina na dama wanda yake sana'ar sannan wanda kuma ya zauna a hukumar kusan shekara hudu domin na yi board member a hukumar na san wato matsalar da ke damun ita masana'antar film sannan kuma na san matsalar da ke damun ita hukumar sannan na san kuma matsalar da mai mutane suke korafi akai dan haka to mun yi kokari na hada wayannan abubuwa guda uku akan abin da na sani ta yanda zamu zo muga cewa kowa an masa adalci kuma kowa an daidaita masa yanayinsa ta yanda zai tafi dan haka ma muka fito da tsari na bayar da wato horaswa ga su masu film ka san ma me yi film me kake so kai wani sako kake so ka tura mutane sannan kai wa kake wakilta saboda duk lokacin da kake film a matsayin yaran al'umma to fa wannan al'umma kake wakilta dan haka shi film adabi ne kuma shi adabi shine mudubin duban al'umma dan haka idan kai wani abu ka nuna ga yanda al'umman nan take su kuma ba haka suke ba to nan suke da korafi za su ce ka bada mu babe ka bada mu bibai to dan haka sai muka zo muka fito da wani abu wato muka bada horaswa tsakanin mu da Jaden Film Institute and Media Studies dake Jos wadda ita makaranta ce kawai dan harkar film a kirkire ta kuma tana ɗaya daga cikin manyan makarantu ba ma a Najeriya ba a Afrika muka zo muka kora tunda hakan ya ake rubuta film ya ake shirye film ya ake bada umarni a film ya duk gaba ɗaya abubuwa rukuni shida muka dauka wanda su ne mafi girma a cikin harkar film dole film in za a yi sai ya samu wayannan rukuni shida tunda kan rubuta film shirye film bada umarnin film wato daukan hoton film sannan fitowa a cikin film din sannan kuma da tace film din wato editing din film din to wannan shine kacokan abubuwa shida da muke da su a dole film baya yana bukata su dole sai an yi su aka bada horarwa aka dauki kowane janibi aka dauki mutum 75 aka ba su horaswa ta yanda za a goge da shauransu to bayan wannan tunda harkace ta kasuwanci dole tana bukata ita ma a bata ilimi ya ake kasuwancin film yanda ake kasuwancin film din nan haka ake yi kawai kana yi ka dauka ka je ka kai shi aje a fara bugawa ana yi ya zaka dinga kuma dakile Paris a ciki dan haka to dole shi ma sai da aka fito da dabaru aka hadu da aka zo aka kirawo masana akan kasuwanci irin na zamani na harkar film saboda film yana tafiya da zamani saboda technology ne shi idan ka dauka tun farko da garmaho ake amfani da shi wajen harakan nishadantarwa da kuma jin wasu abubuwa na nishadi aka bar garmaho aka koma canza daga canza aka koma tape recorder daga tape recorder aka koma irin su VHS wannan VHS wato video kenan kazo bangaren video daga nan aka koma irin su CD daga CD aka koma DVD daga DVD aka tafi DVD 9 an bar DVD 9 yanzu ba an tafi Blu-ray wanda Blu-ray din ma anan ba kowa ne ma ya san akwai wani Blu-ray ba to bayan nan yanzu ma an tafi abin da ake kira streaming kwato online distribution to kaga dole sai kana daukan mutanen ka kana updating nasu kana tura su zuwa gaba domin su daidai da al'umar yanayin kasuwancin duniya na film film yana da hanyoyin kasuwancin sa kamar guda shida to mu na shidan shi aka dauka shine na karshe kai film kawai ka kai shi kasuwa akwai sauran hanyoyi tunda kan lokacin da zaka yi film din dole sai ka samu wato hadaka ta kasuwanci da wasu ba kudin ka zaka zo ka zuba kadai ba zaka nemo hadakar kasuwanci ne kamfani kaza yana sai da motoci dan haka zamu yi amfani da motocinka wajen sai da wajen aktoci da zasu hawo ko kaza ko kuma kamfanin ka yana dinkuna dan haka zamu sa kayanka amma zamu sa logo dinka a cikin film din nan talla ne to wayannan abubuwan duk sai da muka dawo muka nuna musu ga yanda za a yi dan haka ba kudi zaka zo ka zuba ba da shauransu sannan bayan shi akwai abin da ake kira festival film idan kai sai ka je ka kashe irin festival ya shiga duniya nan ne zaka samu kamfanoni za su yi collab da kai za su hadu da kai domin su zo su saka tallan su ko kuma su zo su sa wani abu da zai zama cewa sun dauki nauyin wannan film din ta yanda su ma za su shiga cikin kasuwancin nan sannan bayan wannan akwai abin da ake kira wato cinema fim duk wannan bai tafi kasuwa ba fa zaka rabu za a ganshi a cinema shine zaka danga ce an ce fim a box office yayi hitin kaza ya samu kaza ya samu kudi ya kawo kudade da yawa to sai muka ga da lokacin da muka zo cinema nan da sun mutu to ya za a dawo da su su kuma cinema nan yanzu ba irin na sun bar zamani saboda yanzu akwai abin da ake kira cottage cinema kamar irin wannan cinema ta Ado Bayarmo su wayannan cinema a rufaffu ne da komai su kuma wayannan da rana ma ba za ka iya kallon fim ba dole sai da daddare to kaga irin na dadi to amma yanzu idan ka shiga kamar Ado Bayarmo za ka ga rana kallo da rana mutum zai iya zuwa kasuwa ko ranar weekend da ƴaƴansa da komai ko wani abu sai ya ji ya shiga ya kalla ko kuma yana bashi da yana hutu zai iya zuwa ya kalla wani film da shauransu tunda film cinema yake fara zuwa kafin ya shiga hannun mutanen gari to sai muka dawo muka ci to ya zamu dawo da cinema din nan muna da cinema muna da viewing centers din nan da ake kallon balabalai da shauransu to su kansu za ka ga duk yawanci da kwano ake da menene to ta yaya zaka dawo da shi kai mai da shi kai standard da shi ga mai da shi yadda za a bin nan duk da cewa akwai da suna dan kokari suna dan gyara wannan kangwayen nasu da shauransu ana bin nan din sa to sai muka dawo muka ce to bari mu tsintsinci wasu da za su iya haduwa da yan film din nan domin a zo a dinga haska fina-finan nan alhamdulillah mun yi kokari a Ado Bayarmo cinema ta dawo ana kallon film din za ka gani an sa tun da safe da rana da yamma da shauransu mutane kuma suna patronizing suna zuwa suna kalla to wannan dawo da wannan abin za ka ga a sati biyu sati uku film ya kawo kuɗi da yawa da haka kafin ka fita ma duk kuɗaɗen ka suna wannan to bayan irin cinema sai akwai abin da ake kira TV content irin wanda ake sa African Magic shi ma sai ya ake yi za ku ciniki da masu za mu sa film ɗinka nan da shekara biyu za mu bi haka da haka in aka bi haka wannan abin nan shekara biyu tana yi in suna da bukata za su rubuto maka cewa muna da bukata za mu ƙara renewal na wannan contract ɗin da kai in ba su da bukata an kana da wani kayan sai ka ba su ko kuma ka dauka ka ba wani gidan talabijin ɗin shi kuma ya haska to wannan duk har yanzu kana tsatsefe abin nan ɗin ne to sannan bayan wannan sai akwai abin da muke kira shine ga sauran mutane gaba daya ta yadda za a zo a kalla shine wanda za ka kawo shi a CD ko a DVD wanda DVD din nan yanzu ya fara tafiya a duniya babu shi ya fara daukewa saboda za ta irin laptops da suke zuwa da irin computers da suke zuwa suna zuwa ma babu CD ROM sai dai suna zuwa da wani abu da ake kira USB yanzu ta TVs din nan irin smart TVs din nan televisions za ka ga suna zuwa da USB ne kawai sai za kai browsing ka kalli film saboda anan nan ma komai yana komawa online to ya zaka dauki mutanen ka kai su can suna bukatar trainer suna bukatar ka nuna musu ga yanda ake abubuwan nan da shauransu to dan haka idan kai wannan abin za ka ga har yanzu film dinka fa yana hannunka bai tafi hannun mutane ba to sai aka bar wannan abubuwan gaba daya kawai da an taso kawai na gama film na kai san social board an bani certificate kawai zan danno shi kasuwa
to amma duk maganar da kake yi maganar ita ce su mutane abinda wato film din yake nunawa har yanzu ba su kai gamsuwa da shi 100% ba misali tunda magana kamar yadda kai magana a baya cewa shi film ana tsara shi ne da zai nuna mudubi ne na al'umar da ake wannan film din akan ta har yanzu ana kuka akan yadda su masu shirya fina-finai suke gazawa wajen nuna wato hakikanin rayuwar malam Bahaushe kwanan nan abin da yake zama ruwan dare shine fassara fina-finan India da harshen Hausa a yayin da kuma shi ainihin abinda film din yake nunawa al'adar Indiyawa ce tsagwaranta
to abinda mutane ya kamata su fahimta dama kace 100% wannan gaba ɗaya ba wannan bane ba abinda hankali zai dauka bane amma za a iya samun rabi ko za a samu kashi 60 ko a samu 65 ko zuwa 70 duk wannan abin da kai zai dauka ne kuma fahimta ta wato mutum akili zai fahimta magana ta cewa mutane suna ganin har yanzu babu shi film yana tafiya ne da labari abin da yake faruwa a yanayin lokaci idan ka dauki akwai abubuwan da sun zama namu ko da ba namu bane a cikin al'adarmu da yanda muke wasu abubuwan na rayuwarmu misali kama da kan irin aurenmu za a sa wedding gown wannan abin ne da yake faruwa cikin al'umma za a yi wasu abubuwa duk yana ciki to don haka idan ka zo za ka yi film na irin wannan lokacin da ake cikin wannan zamanin to shi fa zaka dauko ka nuna ga abin saboda yana tafiya da meye labarin da kike so ka haska mutane a wannan lokacin dan haka idan labarin ya sabu ne misali an ce yau ga wani mutum wani yaro saboda lalacewa tarbiyarsa har ya kashe iyayensa to dole sai ka nuna ta yaya ya kashe iyayensa guba ya samu su wani abu yayi ko fiade yayi mutanen da ba san wannan abubuwan ba to da haka idan ka zo zaka nuna ba wai al'ada bace a kana nuna me yake faruwa ne a society to idan zaka nuna su da wannan yanayin nasu da suke amfani da shi na wannan tsarin rayuwarsu da shawararsu
to wannan kenan in haka ne ina hikimar misali a shirye fin a America wanda yake nuna waɗannan abubuwan na zamani na al'ummar America misali a zo ana fassara shi da Hausa me ake so mutane misali su koya ko na wancan Indian film da kike gama
shi wancan idan ka dauka wani abu ne da ya fara irin kasashen da ba su yadda da yaran wani yazo ya shigo musu yari ba abin da kira intonation a cire yaran da aka yi fim da shi a sa larabawa suna da wannan kabilancin a tare da su ba su yadda wani yare ya zo saboda shi tasirin shiga harkar ba wani abu da yake da tasiri yake ba shi da boda irin fim yanzu har ta auyoyin mu duk fim ne dan haka to su suna ganin idan har za a dinga shigo fim da yarurrukan da wasu suke da shi to zai danna yaran su dan haka suke so idan an kawo su film koda irin subtitle da ake sai an fassara musu da Larabci da Faransanci da Jamusanci duk irin waɗannan abubuwan to yau ci gaban duniya ne yazo da cewa idan za a yi sai a cire yaran sai a saka za a gansu hatta irin cable satellite din nan ana yi ana sawa a cire yaran domin sakon ake so ka fahimci me ake so a faɗa sannan su wayancan kamar da raga ma sun yi ne saboda irin kicin yaran su kada ka zo ka kawo min yaran indiyanci sai na ji indiyanci yaro na ya dinga jin ga abin da ake fasarawa sannan ka sani cewa ba kasar da ba ta da hukumar ta ci finafinai domin akwai abubuwan da idan ka kawo sai an cire su duk da wayannan finafinan Hausa India din ko American India ko wane America Hausa duk gaba ɗaya sai mun tace su ba da wani abu ba saboda yaran da kake amfani da shi kake so ka isar da sakonka da shauransu dan haka to wannan abin na wasu kasashe ne wanda ya tumbatsa a duniya akai ba wai ana yi bane saboda su kansu ai idan ka dauki masu finafinan Hausa
to idan haka ne afakala me alfanan da misali Bahaushe yake samu idan a lokacin da ake fassara wato film din India a gare shi
na abubuwa ne guda biyu zai fahimci hakikanin menene sakon da yake tafiya kai tsaye saboda duk lokacin da ake abu da yaranka to kai tsaye kana fahimtar me ake nufi da shauransu kamar yanda na gaya maka su wayanda suka fara yi kasashen da suka fara yi sun yi ne don kishin yaransu saboda finafinan suna zuwa suna danne yanayin yaran kasar nasu su kuma yaransu ko me zaka yi da yaransu zaka yi shi yasa to daga nan ne tunda abu ne da ya taho na zamani yake kuma tafiya shi yasa ya taho a haka ai ba yaran aka dauke ba mu a cikin abin da muke sai mu ga meye aka yi wanda zai zama ya zama ya zai taba al'adar mu ko zai taba mutuntakar mu ko zai taba zamantakewar mu sai mu cire yare dai gashi nan zaka ji abin da ake fada gashi nan idan ka dauki Radio 24 zaka suna da programs kaga wannan international abin nan ne TV station dan haka zaka suna da program duk komai da Hausa ake yi ba da wani abu saboda a yanda za a tura sako ga al'ummar da take wannan yaran ba tare da tana ta fama da cewa me ake cewa ba in subtitle din ne mai yiwa baka da kwarin karatun da kai zaka yi da wuri amma yanzu gashi nan eh wannan kaza kaza duk da cewa film a yanayin film da yanda yake ba sai ma kana jin yare ba zaka yi film za ka ga a India sai ka kana ko zai mutu zai dinga bada labari ai inda da aka yi jiya ai tata tana san saboda wannan abin da ake kira motion picture
shugaban hukumar tace finafinai ta jihar Kano kenan Ismail Na'abba afakalla a hirar da suka yi da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri daula
Mahmud to jama'a a gafarce mu dai kun san kamar daga farko yadda muka ce muku ya kamata ne mu gayyato muku a likita to maybe kila sai wani makon idan Allah ya sake dawo da mu za mu gayyato shi to a madadin wanda ya taya nan gabatarwa abokin aikina ni Daula Salid da injiniyan mu na yau da kuma producer mu da ya taimaka mana ya gabatar da wannan shirin Daniel Brown muke cewa ku huta lafiya ai hutun karshen mako lafiya Shout it out.